Thank you for listening to Radio Bulgaria's podcast.
This is Time Out for Music. Acamoon is a leading jazz band in Belgium. In the recent years, the musicians have been working with four Bulgarian performers for the joint project Acre Balkan Moon and have already released an album. The project will be premiered in Bulgaria tonight at a concert in Studio No. 1 of the Bulgarian National Radio. The event is on the playbill of the traditional Days of Belgium in Bulgaria, held under the auspices of the Embassy of the Kingdom of Belgium in Sofia. Next, a piece from Acre Balkan Moon, Acre Steste.
Da 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 da
what unites the musicians from Acre Moon is their focus on ancient cultures. They experiment with melody patterns borrowed from the Arabic traditions, with performers from Egypt, Syria and other countries. Who are they? Fabrizio Cassol, alto saxophone, Fabian Fiorini, piano, Cha Limburger, violin and vocals, Michel Hadjigiorgio, double bass, and Stefan Galan, percussion. More about the project and the Bulgarian involvement from shepherd's flute player Nedjalko Nedjalkov.
Съвместната ни работа с Acre Moon, създавайки проекта Acre Balkan Moon, започна през 2012 година.
Our joint work with Acre Moon began in September 2012 in Paris, owing to the Royal Mon Foundation that supported the Acre Balkan Moon project. The other Bulgarian musicians in the band are Stoyan Yankulov, percussions, Vladimir Karparov, soprano saxophone, and folk singer Stoimenka Nedjalkova. All works are based on Bulgarian folklore themes. An album was released earlier this year, and we presented it in Brussels in May at a big concert in the Royal Circus. Now we are presenting the project live at the Bulgarian National Radio Studio No. 1. I should like to point out that this project is a new proof that Bulgarian folklore is a source of universal human values. Once again, Bulgarian traditional music has inspired artists from other countries and nations, and has successfully merged with various genres, explains shepherd's flute player Nedjalko Nedjalkov. Though it has been around for just 3 years, the Acre Balkan Moon project has already been presented in a few European countries. We wind up Time Out for Music with Acre Balkan Iskusala Baba Devet Okileshta, Old Woman 8 Kilos of Lentils.
Thank you.